magoya bayan shugaban karamar hukumar Yola Tare wadda ke jihar Adama Alhaji Mahmud Abba da wa'adin dakatar da shi na tsawon makonni 6 da gwamnatin jihar Adama ta yi ya kare ranar 25 ga watan 7 na wannan shekara ke shewar kusa kai cikin sakatariyar wadda jami'an tsaro na yan sanda suka killace a karo na biyu daga lokaci da aka dakatar da shi wannan na zuwa biyo bayan kyale bangaren majalisar karamar hukumar wadda mataimakin sa George Rafael ke jagoranta ta gudanar da zaman taro a zauren majalisar dalili ma da ya harzuka shugaban karamar hukumar Alhaji Mahmud Abba da wasu kansiloli ciki har da shugaban kansilolin majalisar karamar hukumar yin wannan kutsin ga kuma bayanin wannan kutsin nasu
ya musamman ba ruwa ya da zuwa ga bude office don wata kila an fawo su dalilai da abubuwan da ake so a yi amma muna da shugaban ba lokacin da zai zo da zaka kowa ya an zo an bude office an shiga an yi za a yi amma sai an taso da supporter din mun zo mun shiga office kuma kamu da mata da kuma su ba da ma ba shi ya ce kuma mun shiga ba na suka rubo
Jami'an tsaro na 'yan sanda sun killace sakatariyar karamar hukumar Yola Tarewa inji ta bakin SP Abubakar Othman jami'in hulda da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adama domin kaucewa karya doka da oda
tunda muka ga wannan argowar yana tasowa bai kamata mu bari sai ya wuce gona da iri kafin a samu shi muta ba in bai sauri mu rura jami'an tsaro da sauran ma'aikatan mu duk sun mamaye wannan wajen kuma waɗanda suke zanga-zanga a wajen duk mun kwantar da hankali mu ce musu kowa kuma gidajen sa je ci gaba da sana'arsa duk wani wanda yake korafi kuma yana jin bai gamsu ba akwai kotu
dade cewa ana jiran hukunci na koken da shugaban karamar hukumar ya shigar gaban kotu kan dakatar da shi da gwamnatin jihar Adamawa ta yi bincike da muryar Amurka ta gudanar ya nuna hukumar kula da karanan hukumomi ta jihar Adamawa ta umurci daraktocin karamar hukumar da kada su yi hulda da shugaban karamar hukumar a wata wasika da ta aike ranar 26 ga watan 7 na wannan shekara dauke da hatimin sakataren dindindin na hukumar kula da karanan hukumomi na jihar Adamawa Mr. Polycarp Ayuba shugaban majalisar kansiloli na karamar hukumar Yola Tarewa Buhari Yahuza ya yi mini fashin bakin wannan wasikar
sannan kuma a jikin takardan ba a ce kuma vice ai aiki da shi ba vice shi gaba yana aiki ya samu daga ko bai samu doka ba amma sai mu na masu rubuta masu yin doka ɗan majalisar doka to dole za mu kira hankali jama'a su ga nan ne mutanen da su doka amma muna gaban kotu ne kai kara kotu to kuma a kotun nan kowa ya alƙawarin cewa da zai yi cikin tsaro da shi abinda kai take to muna kuma sannan wasu kotun ne suna abin da da dama shi kuma muka shiga muka yi tsanaki abin da yake faruwa mu ta da hankalin kowa ba ku bukatar mu wanda muka zama yan kasa na gari masu bin doka da oda dole kowa ya yi shi lafiya bi doka da oda duk girman ka
na yi kokari in ji ta bakin sakataren dindindin na hukumar kula da karanan hukumomi ta jihar Adama Mr. Polycarp Ayuba da kuma mataimakin shugaban karamar hukumar Yola Tarewa Mr. George Rafael ta wayar hannu da kuma sakonnin katta kwana amma ya ci tura saboda sun ki daukar waya ta Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.